Hey, man.
Hey, man.
Koya
Musa.
Hey, man.
The name is Volume 1.
Volume 1.
Then namazu and koyamazu then namazu say na koyamazu then namazu koyamazu then namazu say na koyamazu yo come say namazu budana sake album kuku sun zo su dama muku na zo na rama muku Allah ya saka muku makiyai duk sun gudu da shike na gera musu ai duk a gere na jera musu when yes, you know me I'm a rich nigga on a low key she say morally where have you been I said I've been on trees different cities pretty woman on me fans better pay me my fee best believe I don't do it for free girl we out for the week who's high by the deep end tell me really how does it feel yeah yeah musu sino ko Then namusu, say na koyamusu. Then namusu, koyamusu. Then namusu, say na koyamusu.
Not good.
Pieces hitting. All my pieces hitting.
Yeah.
Yeah,
Musa, da ban yake da sauran. Kar ku hada shi da sauran. Zaki, za ku sa ya cinye sauran. But this is for the people, shi ya sa ya daga sauran.
Yeah, gatan arewa ya ka daga musu tambari. Ka nuna musu iko Allah ne ya baka kamfani. Ka koya musu hanyar samuwa. Dan nan gaba su taimaka mu wasu a samu cigaba a cikin garin.
Got me feeling like a weirdo. Niggas missing shots and I got here with a Clego. Hip hop version of stock. I'm on the bed up. I make over 20 mils in a month. It's a day over. Alaykum salam. You're welcome to Arewa land of dreams. I hope you land on your dreams. We're feeling family tree. See, I'm the greatest like Muhammad Ali. Permanent marks in all the places I've been. Nobody fucking with me. Arewa loka chinko ya kai duku danshi. Wake up the city, dan bama bacci Alhaji Musa. Dan Musa, jika Musa, duk babu kamansa. Mun yi gaba mun bar shi can da hayakin salansa.
Musa,
jika Musa can. Welcome to the album.
Yeah.
Nagodi. MIC.
What a man.